الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد قراتونا للتافي بالبركة المقدمة العزية أدرس من الشاشدة أولنا رانا تا الخميس 27 ga watan safar hijira 1447 wanda ya muwafaka da 21 ga watan takwas shekara ta 2025 to muna nan cikin shafi na 32 bayani dai hawaye kan alwala mal yace faslun ai haza faslun zaka kaddara mubtada haza faslun to wannan wani fasli ne nawaqidul wudu'i nawaqid jam'u naqidin mai walwalewa to jam'in su sai ka ce masu warwarewa ma'ana abubuwan da suke walwale alwala bayan an yi ta kenan ga ku abin da za su walwale ta mala yace arba'atun to abubuwan da ke walwala alwala a jumlace guda hudu ne al-awwalu na farko ar-riddatu shine ridda in an ce ridda sai ce wahiya kufrul muslimi shine musulmi yayi kafirci mutum wanda an musulmi sai yayi wani abu wanda zai mayar da shi kafiri kamar ya zagi Allah ko manzansa ko ya zagi alqur'ani ko ya zagi annabawa da manzanni ko ya zagi mala'iku to wannan yayi ridda to malamai suka ce idan yana da alwala to koda ya sake dawowa musulunci a wannan lokaci alwalar da ya taro shi wasu na ganin bai kamata a sa ridda a babin nawaqidul wudu'i ba saboda ita ridda imani da musulunci gaba ɗaya ma take rugazawa wanda alwala bai kai shi ba to ita babban jigon abun take lalatawa gaba ɗaya to shi zasu ka ce to ai ba bukata tunda dama ba imani ba musulunci to ina magana alwala kuma ai ba zance alwala ake ba wasu kuma suka ce a dalilin da yasa malam ya kawo ta saboda ya nuna maka ridda kowane irin aiki kyakkyawa tana roshewa la in asharakta to ka gani la in ne ko wala in la in asharakta sai ce mi to ka gani amaluka alwala ta shiga tunda aiki ce to suka ce shi yasa kai mala ya kawo don a nuna maka in mutum ya yi ridda ko ya yi wani abu na barin musulunci to babu wani aiki kyakkyawa wanda yanzu ya saura a littafinsa ya koma zero ko da ya dawo musulunci yanzu kuma za a sake buɗa mai wani sabon littafi duk sadakokin da ya yi da abubuwa da sauran hatta aikin hajji malamai suka ce sai ya sake wancan ya roshe duk abin da yana yiwa a dawo da shi to sai ya dawo da shi banda irin su sallah da sauransu amma yanzu farilla aikin hajji ta sake dawowa in ku hajji 30 ya yi a baya babu ko guda yanzu to shi yasa malam ya kawo shi a nan ko da ya tuba ai tubar ta tassa an ga ce ma yana da sabon littafin in bai tuba ba ai kaga wancan littafin na zunubin yana nan yanzu tubarsa ta sa komi bai da yanzu ya dawo kamar yau aka zo da shi duniya nan to me kake so ka ce a ina ba dawowa eh wannan malamai suka ce ana magana ne kan wanda kila abin da yake bai san kafirci bane eh akwai uzuri tare da shi to kuma daga baya sai wannan uzurin ya kawar wanda yana tsammanin ba laifi yake yi ba amma wanda zai kafirta da gangan koyi wani abu wanda ka na shirka to wannan babu wani abu da za a dawo mai da shi amma wancan shi tunda dama ba da gangan yayi ba to in yayi tuba kyakkyawa shi ma ana tsammani ba tabbas bane ana tsammanin wasu ayyuka dashi a bar mai abin sa sai a roshe mummuna kyakkyawa din a bari to shine abin da aya take magana amma banda wanda yayi da gangan shi babu wani abu da za a maida mai sai dai abin da zai yi nan nan gaba amin to shirka ba ta da kyau na'am ai shi muka magana a ina haka yi wa gari tun da ya riga ya bar musulunci sai a ce mai to ai duk wani aiki naka ya roshi to kaga inda a ce yubaddilillahu ayin da ka kawo to ai sai a ce Allah zai canza mai mummunan ya saboda haka a rawar lasara da eh to akwai sabani wasu ce ba musabi ne an soye wanka eh amma in yazzan kamin ya kafurta din yana da tsalki eh to an so yanzu bayan ya kafurta din ya sake dawowa musulunci to an soye wanka amma ba dole bane asani na biyu ashakku fi wujudi tahara yin shakka akan samuwan ita alwala din ko tsalkin eh ka zo masallaci sai kake shakkan shin kana da alwala ko ba kana to wannan shakka din ko da kai alwalat amma yanzu baka da tabbacin tana nan ko babu ta to ya roshe maka alwala sai ka fita ka sake yin sabuwa na fatar an gane tunda baka da yakinin wanda kai din akwai ta ko ba haka ba shi kuma lamarin addini ana gina shi ne akan yakini ba wai zato ba sai ya ce awfil hadath ko kuma ya shakka akan samuwar hadisi yayi arwalla amma sai yake tunanin kamar yayi rihi ko fitsari kamin ya zo masallaci sai yake shakka anya wai bai fitsari ba bayan alwallan nan to shi ma wannan shakkan ya roshe masa alwala dan ya ce a bari in dauka ai ban yi ba to yana aiwa din kuma yayi to kaga ihtiyatin fita daga shakku yanzu kamata yayi me to ka gani matukar ba yana da rashin lafiyan wasu wasi ba kamar yadda zai ambata sai ya ce awfis sabiqi minhuma ko kuma sai zan kowanne yayi amma ya rasa wanda ya fara yayi alwallan kuma yayi fitsari eh shin alwallan ya fara yi sannan daga baya ya tsari in haka ne kaga babu alwallat ko ko fitsarin ya fara yi sannan daga baya ya alwallan in haka ne kaga alwallan nan to sai yake shakka wanne ne ya riga wani cikin su alwalla ko fitsari to shi ma wannan ya roshe masa alwala saboda in yace a bare ni dauka ai alwallat sai na yi daga baya to zai yi ruwa din kuma fitsarin ne to fita daga shakka shi yasa suka ce ni yaje wata ko in yayi wata kaga shikenan zuciyarsa za ta samu natsuwa eh minhum ma lam yastankihu shakku amma duk wannan da abin da aka ambata in kwankwanto bai aure shi ba eh bai zama matan kwankwanto ba ke ma'ana kwankwanto bai lizince shi ba shine suka ce kamar misali muna da salloli guda biyar ko ya zama to uku cikin su in ya zo yi sai ya samu wannan shakka din kuma kullun haka yake mafi yawan salloli na yini to yana samun wannan kwankwanton in yazo zai sai ga kamar alwallata alwale ko tana nan ko yayi fi tsari daga baya to wannan rashin lafiya ne in muka ce yanzu mai wannan rashin lafiyan zamu dinga wajabta mai duk ya samu shakka sai ya je ya alwalla to ga ni alwalla nawa zai da shi yasa sai shari'a ta yi masa uzuri saboda almashaqqatu tajlibu at-taysir yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra inna ad-dina yusrun da shi yasa sai shari'a ta ce babu komai eh koda ya ji hakan din yaje kawai ya sallarsa amma banda wanda shi kwankwanton can ba a rasa na yake dan bujiro masa ba to shi hukuncin da aka ambata a baya zaka dora masa an gane shi kuma mai wannan yanayi suka ce ya ci gaba da isti'aza da yawan karatu alqur'ani har Allah ya bashi lafiya as-salisu na uku mai walwala alwala alhadathu shine hadasi fitsari ko gaidi duk wani abu dai wanda yake walwala alwala wa huwa ma kharaja min ahadi as-sabilaini shine abin da ya fita daga dayan hanyoyi guda biyu shine hanyar fitsari da hanyar gaidi kuma ala wajhi sihhati kuma ya fita ne ta fuskar yana lafiya lau ba ciwo ne yasa shi ya fitar da wannan abun ba akwai wani rashin lafiya da mutum zai kamu da shi sai fitsari ya fito ba tare da lokacin fitar sa yayi ba ko gaidi to wannan duk bai walwala alwala eh saboda ciwo ne an gane ciwo ne saboda haka alwala shi sai dai a wanke alwala na amma in lahiyar salau wal itiyadi kuma ga al'ada yakan fito banda wanda ya fito ba ta fuska al'ada ba kamar wanda aka yi masa allura ya ji zafi sai fitsari ya kuce masa to in dai ba kamin a yi allura fitsarin ya matsayi ba bejin fitsarin kawai azaba ce to shi ma alwalarsa tana wanki a ɗaya zai yi ta yi sallarsa yawwa to ka gani tunda ko a watsa mai mari kashi ya kuce mai ko fitsari to in dai malamai suka ce ba wai dama yana ɗauki da kashin ba wahala ta ta hissai ga al'ada inda ba a yi mai wannan abun ba ko ya so ya hidda abin bai hita shi ake magana to a rawarsa tana nan lafiya lau to wannan da ya ce ma kharaja min ahadi sabilaini ya fitar da ma da khalake nan in shiga na wani abu yayi shi ma bai walwala a rawarsa ko da abin da ya shiga ko najasa ne dayan hanyoyin saboda haka ana magana abin da zai fito an gane to da fitsari zai koma inda yake fitowa alwala na nan ko gaidi ya koma inda yake fitowa alwala na nan to wai ko da ya koma arrabi'u na hudu al asbabu sai dalilai su kuma ba sa walwala alwala karan kansu su dalili ne sabab ne na walwala alwala wa hiya salasatun uku ne al awwalu na farko lamsu man tujadu lazzatu shafar wadda ake jin dadi bi lamsihi da shafansa ko shafan duk wanda ake jin dadi bi lamsihi in an shafe shi fil adati ga al'ada kan zaujati kamar mata mutum yayi alwala ya shafi matarsa to ga al'ada an gane ta mafi yawan mutane masu hankali waɗanda suka san abinda suka yi in mutum ya shafi matar shi yana jin sha'awa saboda mahallinta ne wal amati ko bauya ku yanga an gane to wannan suka ce kaga min babu aula al ajnabiya kenan su waɗannan an ambace su ne saboda su suka fi kusa ga dan adam amma wadda take al'ajanabiya ba ita ce ta fi cancanta ma a shafe ta din aji sha'awa in qasadal ladhata to da ya shafan kuma yayi nufin ya ji dadin to arwallarsa ta walwale an gane yayi nufin ya ji dadi kuma sai ya shafa to ko da bai ji dadin ba da ya shafa da arwallar ta walwale an gane alwallarsa ta walwale eh to sai malam yace wa wajadaha aula ya ji dadin ko bai ji dadin ba kaga nan abu biyu ne ya gane ya shafa ya ji dadi alwallar ta walwale in yayi nufi yayi nufin ya ji dadin da ya shafa din kuma ya ji dadin yayi nufin ya ji dadin kuma ya shafa bai ji dadin ba duk dai alwallar ta walwale sai yayi sabuwa eh shi wannan nabiyu da ya shafa yayi nufin ya ji dadi bai ji dadi ba malamai suka ce an hukunta shi ne da niyyarsa tunda da zuciyarsa ta ji dadi to shikenan za mu hukunta shi eh tunda ya niyya to zuciyar ta ji dadi kenan tunda ya hararo mata wani abu eh aw wajadaha min gairi qasdin ko kuma ya ji dadin ba tare da ya nufin ya ji dadin ba eh kili ya biyo ne sai sun ka gamu sun ka rafke juna sai ya ji dadi amma ha bai niyya ba to shi ma dai alwallah ta walwale eh shi ma alwallah ta walwale eh shine na uku na hudu shine wanda bai ambata ba wanda alwallah ba ta walwale ba shine bai yi nufin jin dadi ba kuma bai ji dadin ba to ko ya shafe ta alwallah nan tunda babu niyya babu mi wancan da suka gabata kuma dalilin da yasa aka walwale masa alwallah ko dai da niyya din da jin dadin sun haɗu ko kuma ɗayan su ya haɗu ya ji dadi bai ji sha'awa ba ko ya ji sha'awa bai niyya ba to shi yasa aka walwale masa alwallah wannan ko babu ko daya shafan ne kawai to ai shi kuma bai da bambanci da kaman a ce ya shafe wani bangare na jikinsa an gane ko eh to wannan shine abin da yake malaman mazhaba sun ka tafi a kansa eh sauran wasu mazahib su sun saba musu eh suna ganin akwai wanda ma sun kai mubalaga suka ce ko da ya shafa ya ji dadi ya yi niyya alwallah na nan in dai ba wani abu ya fito masa ba eh to wannan ne duka sabani ne akan ayar aula muslimin nisaa su malikiya sun ce shafa ne na hannu eh ba ana magana akan saduwa ba to yana cikin dalilan su illal qiblata banda sunbunta mutun yayi kisin din matar shi kuma fil fami sunbuntan nan a cikin fil fami sunbuntan nan a cikin baki kaga in ba a baki bane to ita hukuncin ta hukuncin shafa wanda an kai bayani a baya in mutun ya sunbunci matarsa amma ba a baki ba an gane to hukuncin ta tafsilin da muka yi a baya na me na shafa in yayi nufin ya ji dadi eh kuma ya ji dadin ta walwale in yayi nufin ya ji dadi bai ji dadin ba ta walwale in bai nufin jin dadin ba kuma bai ji dadin ba kila yayi ne saboda ban kwana zai yi tafiya sai dan sunbunci goshin ta haka to arwallar tana nan amma ita sunbunta ta baki to fa innaha tanqudu mutlaqan ita koyaya an kai ta tawalla a rawalla eh babu eh ita babu wani uzuri da za ka kawo eh ba a wai maganar an ji dadi ko ba a ji ba shi yasa yace fala tura'a fiha al-ladhatu ita husun bunta ba a mura'atin an ji dadi ko ba a ji ba eh ba a magana in dai a baki ne dalili suka ce dama ita babu wani dalili da zai sa a yi ta in ba dan jin dadi ba. Babu. To ko ka ce mana baka ji dadi ba, ƙarya kake. Ba za mu yadda ba. Wa ƙauluna cewan mu lamsu man tujadul lazzatu bi lamsihi, shafan wanda in an shafe shi ana jin daɗi, adatan bisa ga al'ada. To dalilin da ya sa muka faɗi wannan ihtirazan domin kiyayewa min man la tujadul lazzatu bi lamsihi, da wanda in an shafe ta ko an shafe shi ba za a ji daɗi ba, adatan amma ga al'ada. Ga al'ada ta mafi yawan mutane, ba al'ada ta shi mai shafan ba, al'adan masu hankali kuma mafi yawa, to don sun shafi waɗannan ba a jin daɗi. To fa inna ha, to su kan da an shafe su ko an shafe talatan kudu alwalla ba ta alwalewa. Ina misali, kasagirati, kamar ƙaramar yarinya, allati la tushtaha, wadda ga al'ada in dai ba wanda sun ce fasikancin shi yayi yawa ba, ga al'ada ƙananan shekarunta ba a sha'awarta sai ya shafe ta. Suna ba da misali daga 'yan shekara 6 zuwa ƙasa. To wannan ga al'ada ko an shafe ta ba a jin daɗi. In kaga wani ya shafa kuma ya ji daɗi, to sun ce fasikancin shi ya riga ya abun nan ya wuce hankali. To shi kaga bai da uzuri, tunda dama mutumin banza ne. An gane ko? Amma wanda an shafe shi ana jin daɗi. Kuma wannan haba ko ba sai mace ba, ko dabba ha, ko dabba mutum ya shafa ya ji daɗi alwala talo ne. Ko al'amarat, irin waɗanda adda rashin lafiya na luwaɗi da sauransu, ya shafi kila shagiri mara gemu kuma ya ji daɗi, shi ba alwala talo ne, ba dole sai ɗan adam ba. Daɗin shi ne abin la'akari da kuma nufi, su ne ma'auni. Wal maharami, haka nan shafan wadda an ka haramta a aura ga mutum bai walwala arwalla, kal ummi, kamar mahaifiya. Ga al'ada ba hucewa an kai dukan mutane haka suke ba. Ga al'ada dan mutum ya shafi mahaifiyarsa ko sun haɗa hannu ba zai ji sha'awa ba. To amma wasu na ji, malamai suka ce waɗannan fasikai ne. To an yi saɓani, shi wanda ya shafi mahaifiyarshi ya ji sha'awa, shi ma sai ya sake alwala? To su malamai muktasar sun ce ba sai ya abin nan ba, ba sai ya sake alwala ba. Haka malamai muktasar ya ce, sun ce alwala ce tana nan, sai dai istighfari ga Allah, Allah shi ya yi masa kuma kai ya sake. Wasu kuma sun ce a tun da dai ya ji sha'awa, to ko mahaifiyarsa ce ko ƙanwarsa ce ko yaya, to sai ya sake alwala. Wal binti, ko ɗiya, mutum ya shafi ɗiyarsa ko ya rungume ta sai ya ji sha'awa, to shi ma sun ka ba shi hukuncin mahaifiya, don duk waɗannan ga al'ada ba a jin sha'awa. Ga al'adan mafi yawan mutane masu hankali, amma suka ce yanzu da abubuwa suka lalace fasikanci yayi yawa, to mafi yawa wasu in sun shafi iyayensu suna jin daɗi. Saboda hanyoyin lalacewa ɗin sun yawaita. Wal ukhti, ko uwaya, ko ƙauna, duk wannan kaga ga al'ada can abinda an ka sani da zamani na masu hankali, waɗanda duka haɗa hannu da su ko shafan su ko gama jiki da su bai walala a ruwan. Wannan ba ana cewa kai ta gama jiki da mahaifiyarka ba, ba wannan saƙo ake baka ba, ko da abin ya auku saboda wasu dalilai. An gane? Yau ko musafaha da sauransu, ya halatta kai musafaha da matarka, mahaifiyarka, ƙanwarka ko ɗiyarka, in ba a jin tsoron wani abu kenan. In kuma ana tunanin wani abu ko bangaren ka ko bangaren ta ko bangaren ku duka, to wannan shi ma haramun ne ba daidai bane to wannan shi ne asani nabi fi masi zakari masu zakari nafsihi ko ko lokaci yayi to bari mu tsaya in mun tawo sai mu tashi na biyu nabiyu yana nufin cikin al-asbabu kenan to amma to bayanin da kace zaka yi ko to bismillah sai ku dawo a gama ba a sallame ku ba tunda ba ruwan kariya za su na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.